Idan za a iya tunawa, ranar 29 ga watan Mayu, shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bada umarni wa askarawan Najeriya da su mai da rikodar cibiyar yaki da ta'addanci zuwa jihar Borno. A wani mataki na dakushe hare-haren da kungiyar Boko Haram ta share sama da shekaru 6 tana kaiwa wa mazauna kudu maso gabashin Najeriya. Kwanaki biyu da suka gabata ne, babban hafsan soja Lieutenant General Kenneth Minima ya cika wannan umarni na shugaban kasa, inda ya kaddamar da cibiyar yaki da ta'addanci a jihar Borno. Kana ya ziyarci garuruwan Fulka da kuma Nagoza. A lokacin ziyarar da babban hafsan soja Lieutenant General Kenneth Minima ya kawo nan Yola, ya shaida wa manema labarai cewa ya zo Yola fadar jihar Adamawa ne domin kafa karamar cibiyar wadda za ta rika tallafawa babbar cibiyar yaki da ta'addanci da ke garin na Maiduguri, wanda aka yi wa lakabi da Operation Zaman Lafiya. Wannan, inji shi, zai rage irin gibi da ake da shi na sadarwa da kuma nisa da yake tsakanin Maidugurin da kuma babbar hirkwatar ta da ke garin Abuja.
Rekindle the hope and the expectation of the Nigerian citizen and the Nigerian army and indeed the armed force of our capabilities and bringing insurgency to a war favorable to the federal government of Nigeria.
Yace ina ƙara baiwa 'yan Najeriya tabbaci da ƙwarin gwiwar cewa sojojin Najeriya na da ƙwarewar da ya dace, kuma insha Allah za mu yi nasara wajen murƙushe ayyukan ta'addanci ba a arewa maso gabashin Najeriya kaɗai ba, har ma Najeriya baki ɗaya. Daga bisari na tuntuɓi daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan Najeriya, Kanal Kuka Sheka, matsayin sojar Najeriya game da rahoton da kungiyar Amnesty International ta fidda kwana-kwanan nan game da irin rawar da sojan Najeriya ta taka a shekarun baya wurin durƙushe mayakan Boko Haram. Ga kuma abin da yake cewa,
idan ka tsaya ka nazarci abun, za ka ga abun akwai munafunci da sharri, kuma wani abu ne aka yi don a kawo kutungwila ga yaki da ta'addanci. Ba yau suka fara ba, abin da kawai suka yi sun ɗauko tsohon labari ne suka yi mashi kwaskwari, masu suka haɗa da sunan wasu hafsoshi da waɗanda suna aiki yanzu, wasu kuma sun yi murabu. Amma hakikanin gaskiya ba yanda za a yi wani ya zo ya yi ma magana batunci ka ce za ka ji daɗi, kuma a zo a haɗa sojojin Najeriya da 'yan ta'adda na Boko Haram a sikeli ɗaya. To wannan ma ƙungiya ba wai sun sa a sikeli ɗaya ba ne, kamar su sun nuna yadda ake da ta'addanci, kamar ma laifi ake a bar 'yan ta'adda su ci karansu babu baka, domin ba su yi magana ba, ba su ce komai ba kan banna da asarar rayuka da waɗannan 'yan ƙungiya suke haddasawa a ƙasar.
Kanal Kuka Sheka, daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojar Najeriya kenan. Sanusi Adamu daga Yola, Najeriya.